أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيره وخيرته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم وزيد وتحنن على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومسار على نهجهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na Litinin daren talata daya da watan Rajab hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dace da 23 da watan 1 watan Janviye miladiyyar haihuwar annabi Isa dan nana Maryam idan tarihi ya inganta shekara 2023 miladiya ci gaba da karatun littafin adda'u waddawa na abi abdurrahman abubakar bin ayyub al-ma'ruf ibn al-qayyim az-zawji az-zawjiyya alayhi rahmatullahi ta'ala a wannan masallaci mai tarin albarka na al-furqan a wannan halqa ta biyu kuma a darasi na biyu a satin da ya gabata munyi ta'rifin malan nubza tarihiyya al-hayat al-katib wanda yau zamu shiga gadangadan a cikin karatun littafi da ikon Allah subhanahu wa ta'ala mal yake cewa bismillahir rahmanir rahim wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ma taqulu sadatul ulama a'immatud din radiyallahu anhum ajma'ina في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما تزداد إلا توقدا وشدة فما الحيلة في دفعها وما الطريقة إلى كشفها فرحم الله من أعان مبتلى والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه اختونا ماجورين وانا itace tambayar da ake wa al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala wanda ta tunkuda malam gun rubuta wannan littafi da yake gaban mu wanda wasu suke kira da ad-dawa al-kafi liman sa'ala an jawab ash-shafi tambayar bayan malam ya bude da basmala kamar adan dukkanin malumai shine ana bude soma ayyukan alkin ayyukan alkhairi baki daya da ambaton Allah subhanahu wa ta'ala nan bismillahi kaga bismillahi jar wal majrur ne a bangaren i'rabi wanda yana da fi'ili mahzuf taqdiruhu abda'u ana ay abda'u bismillahir rahmanir rahim zan fara da sunan Allah arrahmanir rahim ni rahama ni jikai wanda arrahmanir rahim sifa ce min sifatin Allah subhanahu wa ta'ala da arrahman da arrahim dukkanin su sifofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wala hawla wala quwwa ba mu da karfi kuma ba mu da dubara hawla tace dubara ba mu wata dubara kuma ba ma da wani karfi face yana gun Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake al-ali madaukaki kuma al-azim wanda yake mai girma to tambayar rigata ma taqulu sadatul a'imma ni manya malamai za su fada a'immatud dini jagororin addini radiyallahu anhum ajma'in Allah subhanahu wa ta'ala ya kara musu yarda wannan sunna ce ta magabata cewa idan zaka yi tambaya wanda yake malamin ka to akwai bukatar kai masa addu'a galiban kalmar radiyallahu anhu kalma ce wanda ake itlaqin ta akan sahabbai ana fada masa sahabbai ne kalmar radiyallahu anhum wanda daga baya baya akwai istilahat sabbi wanda idan mutun yana raye mun sha fada idan mutun da yake fatawan malamin yana fa yana raye kuma sai ka sai ƙara masa da addu'a cewa ubay subhanahu wa ta'ala ya ƙara masa lafiya idan kuma ya rasu ne zaka ce rahimahullah in sahabi ne ko tabi'i sai ka ce radiyallahu anhu shine malai ce radiyallahu anhum ajma'in Allah ya ƙara musu yarda domin samun yardan Allah subhanahu wa ta'ala na daga cikin abin da zai datar da mutum zuwa ga fadin abin da yake daidai a duk lokacin da kaga mutum yana fadin abin da yake nagari to wannan tawfiki ne samun yarda ce daga Allah subhanahu wa ta'ala ba iya wasa bane su kansu malaman suna da buƙatar a yi musu addu'a kasancewar ba ma'asumai bane sai ce fi rajulin ubtiliya bi baliya malumai za su faɗa a cikin namijin da aka jarrabe sa bi baliyatin da wata irin jarabawa sai ka ta asira ta nakira saboda girman ita wannan jarabawar bai sanya alifu wallahu ba domin da an sanya alifu wallahu sai kasance ma'arifa to kuma sai ce bi baliyatin ashe jarabawar da ya shiga ciki jarabawa ce mai girman gaske wa alima annaha kuma shi wannan wanda aka jarraba yana sane yana da ilimin cewa in istamarrat bihi in har wannan jarabawar ta ci gaba tare da shi bata gushe ba to afsadat alaihi dunyahu wa akhirata za ta lalata masa duniyarsa da alkiyamarsa ma'ana ba zai kasance cikin masu falahi ba a gobe alkiyama kuma ba zai ji dadin zamantakewa wannan rayuwar ba wa qad ishtahada fi daf'iha wanda aka jarraba yayi iya kokarin sa qad tufid at-tahqiq wa qad ijtahada kuma sai ka fi ilimadi wanda shi ma wani lokaci yufid at-tahqiq ina ƙara tabbatarwa wa qad ijtahada haqiqan yayi iya nasa kokari shine fi daf'iha abun tunkuɗe wannan jarabawar yaga ya rabu da wannan jarabawar da ya shiga annafsihi da take a rayuwarsa bi kulli tariqin ta kowace irin hanya da mutum yake iya yabi ya tunkuɗe abu na jarrabawa to shi wannan dan uwan yayi kuma fama tasdadu illa tawaqqudan wa shidda ba abin da yake ƙarawa face sai ƙara hura wannan fitar jarrabawar kamar duk lokacin da yake kama hanya ne yaga ya rabu da wannan jarrabawar to sai kuma hutar jarrabawar ta ƙara kunnuwa kamar yana ƙara mata itace da ita wannan hutar ta jarrabawar kuma tana ƙara tsanani a kansa sai ya tambaya ce malam yanzu abin da nake da buƙata fa mal hilatu fi daf'iha akramakallah wace dubara ce a matsayin ku na gogaggi tatattu a wajen ilimi magabata da ake koyo ake doka abin ku to menene dubarar da ya kamata mutum ya bi ko yayi domin ya guje ma irin wannan jarabawar sanan wa mattariqu kuma wace method wani hayoyi ne zai bi ila kashfiha bunya kuranye ya yaye wa kansa wannan damuwar domin a koda yaushe ita jarabawa ta kasancewa damuwa wa mutum illa Allah mai kasancewa da imanin da zai iya dokata a matsayin minbabi ay minbabil qada'i wa qad wal qadar sai ya ce ashe wannan abun daga Allah subhanahu wa ta'ala ne to sai ke cewa farahim Allah man a'ana mubtali ubay subhanahu wa ta'ala ya ji kan duk wanda ya taimaka mu wanda ke cikin jarabawa duk wanda ya kawo agaji ya kawo gudunmuwa da taimakonsa da wanda yake cikin jarabawar to Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa ma'ana ya yi masa rahama kuma rahamar Allah ita ce ake da bukata a duniya da alkiyama domin kowane mutum yana kauna yana fatan ya samu rahamata ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma rahaman nan ta Allah a nan duniya kowanne yana dacewa da ita musulmi da kafiri dan duniya da wanda yake bautar Allah kowa zai dace da ita sai dai kuma gobe alkiyaman ne kan ba wanda zai dace da rahmar Allah sai wanda ya kasance cikakken mai imani kamar da ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa ubangi subhanahu wa ta'ala ya halitta rahma kashi ta sai kashi 100 sai ya turo rahma kashi 1 a wannan fage a wannan gida na duniya kashi 99 gaba dai suna aljanna sai mutun ya shiga zai more da rahmar Allah subhanahu wataala bal sai yake cewa wallahu fi auni al-ab uban subhanahu wataala yana cikin taimakawa bawansa ma kana al-abd fi auni akhihi matukar bawan yana cikin taimakon dan uwansa wannan hadisi yana karantar da mu cewa a duk lokacin da damuwar dan uwanka ta kasance damuwarka farin cikin sai kasance farin cikin ka a rayuwa jin dadin sai kasance jin dadin ka a rayuwa to Allah subhanahu wataala yake shiga cikin al'amarinka kuma da mun malamai musamman ibnu al-qayyim ya taba fada a littafinsa cewa abokane kashi uku ne abokane kashi uku ne akwai aboki wanda yana tare da kai ne ba don wani abu naka na rayuwa ba sai dan tafiyar Allah subhanahu wataala saboda kana son addinin Allah yake son ka wannan ba abotar da ta kai irin wannan abotar ce Allah ya hada sahabbai da annabi a kanta suna son juna ne har Allah ya so ruhamau bainahum ba su tausaya wa junansu akwai al-ukhuwa wannan ukhuwa ta fi tayi karfi al-ukhuwa al-islamiyya ubani subhanahu wataala yana taimaka ma dan uwansa yana taimaka ma dan uwan mutum matukar dan uwan yana taimaka ma dan uwansa a duk lokacin da kake ba da gudunmuwa wa dan uwanka idan shiga cikin damuwa da jarrabawa to kai ma idan ka shiga cikin damuwa da jarrabawa sai Allah ya sace cikin al'amarinka ma'ana sai Allah ya kawo maka agaji da doki a rayuwa take cewa aftuna ma'ajuri akramaka Allah muna neman fatawa shine aftuna kalmar aftuna an yi islanin ta ne gun damiri na jam'i ai muna fatawa ma'ajurin kuma muna muku fatan Allah ya ba ku lada wannan ita ce tambayar da aka yi wa al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi alayhi rahmatullahi ta'ala fa ajaba Sheikh al-Imam al-Alim Sheikh al-Islam Mufti al-Din Mufti al-Firq Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub Imam Madrasat al-Jawziya bi Dimashq al-Mahrusa radiyallahu anhu sai Sheikh al-Imam idan aka ce Sheikh ana nihin malami sabanin yaran larabci da larabci idan aka ce asy-syekh ana nihin latizo tsoho wanda ya mayinta a shekaru amma a gun karatu in kaje an ce asy-syekh ba a cikin lugha ba to ana nihin malami musamman maluman fiqh suka fi amfani da wannan kalmar wannan kalma ce wadda take da alaka da maluman fiqh sannan kuma idan kana karanta karatu kaga littafi da ya fara da irin wannan kalmomi irin su asy-syekh al-imam wane ne to wannan yana da cikin littafai na al-mutaakhiri saboda magabata ba wannan a cikin su kaga taba jin sahabi yayi magana ba da dan uwan sahabi ya rawaito yace ya masa yace kaza a kansa yace qala asy-syekh al-imam al-mubajjil ba sa fada ko kun fahimta wannan karatu ne daga shesa malaman rubutu malaman tasnif suka raba littafai kashi biyu akwai littafan kudama ba ya ga ce kudama magabata a cikin fannin ilimi wanda su duka irin wa'annan ababen babu irin wa'annan a ciki sannan kuma akwai rubutu na almutaakhiri wai suka zo daga baya wanda a cikin su ake samun irin wa'annan kalmomi na wasu sunanin kamar akwai tasgiya amma kuma sun cancanta da faɗa musu irin wa'annan ababen wanda ba su bane suka fito suka yi ikrari cewa mun kai a kira mu da wannan suna a dacewar su da kuma irin abinda Allah ya musu na ni'ima na karatu ya sanyawa suka samu karbuwa kuma Allah ya nemi tadda su da wannan da haka sai malamin ya karbi tambayar asy-syekh wanda yake malami al-imam kuma shugaba domin malamai shugabun ne ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina ko shugabun ne daga cikin inji Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu wa arda yace jagorori kashi biyu ne akwai jagorori na addini kuma akwai jagorori da ake sanya irin na siyasa wannan ko malamai shugabun ne domin suke sada mutun dawa da Allah subhanahu wataala al-alim kalmar al-alim masani malami shine ma'anar al-alim wanda yake masani ba kowa ba yake kira da al-alim sai wanda ya tace ya goge a fagen karatu a fagen ilimi Sheikhul Islam malamin musulunci wanda mun karanta a satin da ya gabata cewa daga cikin abin da ake kiransa da shi ana kiransa da Sheikhul Islam wanda gun duk dalibin ilimi idan aka ce Sheikhul Islam aka tsaya to ana nihin Ibn Taymiyyah ne a karatu da kaje an ce Sheikhul Islam ake shiru to wannan Ibn Taymiyyah ne yake da wannan istilahi shi ake kira da wannan sunan to amma shi kansa ana kira shi da Sheikhul Islam al-Thani malamin musulunci na nabiyu mufti al-firaq wanda yake baiwa tawagogi fatawa mufti kalmar mufti akwai shurut al-iftah akwai sharuda na fatawa a cikin al'umma wanda ba kowane malami bake fatawa a rayuwa zaka ga cikin magabata ma ba kowa bake fatawa yanzu misali da zaka dauke irin su Abubakar ne Siddiq radiyallahu anhu arda duk karatun ka dai ko ka san da yafi ka karatu amma hadisan Abubakar ne Siddiq irin malamin al-Jarh wa Ta'dil su Imam Az-Zahabi su kawo illa ne ba sa da yawa duk da kasancewar yafi kowa kusanci da wa da Annabi sallallahu alaihi wa sallam idan ka zo fagen fatawa ba za ka taba jin ga fatoyin sa ba sa da yawa ba sa da yawa ana samun irin wa'annan kuma ya cancanta yayi ya cancanta da yayi ni yayi fatawar amma kuma sai bar wannan salon daga da wasu mutane irin wannan ne wannan yayi Sheikhul Islam wannan meke da suna Ibn Fudai dan Fodiyo alaihi rahmatullahi ta'ala al-Imam al-Mujaddid wanda galibin a wajen karatu bai cika fituwa ba da karatu haka ko karantarwa wanda yayi amma so dawa yake barin Abdullahi Gandu ya karantar ko kun fahimta su in riasa ce in jagoranci ne mulke ce mu na hannu a haƙu bihi mu ka fita tantance da shi saboda ya iya amma da an zo ka zace ku je wajen dan Abdullahi Gandu shi yasa ya rubuta littafai da dama wanda da zaka dinga bincikar tare zaka amfanu da wannan littafin kware da gaske Allah ya sanya mu wanye lafiya da ka mufti al-firaq wanda yake baiwa al-firaq ta amso shi tambayoyi wanda malamai suke cewa na daga cikin kuskuren da yazo malaman zamani musamman wanda basu na ba a fagen ilimi shine amsa fatawa a ko'ina wanda wannan malamai suna musamman malaman usulul fiqh suna ganin kuskure ne ba kowa bake iya amsa fatawa a cikin al'umma wanda kafin ka kai da mufti akwai shurut na ifta kai karan kanka sai ka karanci ilimi guda 15 alal aqal ka zamanto mutafaddi cikin ilimi guda 15 fannin hadisi ta goge fannin fiqhu ba fiqhu kade ba na mazhaba daya dukkanin fiqhun ka karance sa ciki da waje kuma ma al-adilla kuma ka iya muqarana sannan kuma ka zo ka dawo bangaren abin da ya shafi ulumul qur'ani ka goge wai ba ka karanta ba a ka goge ka kware idan to kamar yadda karatun fatiha yake a gunka haka wannan karatu yake a gunka ko kuma yata idan ka ce gogewa a cikin abu kwarewa a cikin abu shine karatun ya zame maka a a matsayin kamar Fatiha kamar kawal ka doki karatu kamar matsayin Fatiha haka ya ka zo bangaren abin da ya shahi mustalahul hadis ka iya tantance hadisi ka san ba dole sai an kawo littafi ka zaka dole sai ai maka takharijin hadisi ba kai da kaga zaka iya auna ka gano hadisi wannan da'ifi ne ko hasan ne ko hasan li ghairihi duk zaka iya gano sannan kuma karanci usulul fiqh ka karanci usulul fiqh da zaka iya auna abubuwa ka iya istinbati kenan kuma ka dawo ka karanci abin da ya shafi bangaren nahwu ka goge bangaren balaga ka goge arudu ka goge adab ka goge ilimul lugha shi kanshi ka goge duk karatu ne karatu guda 15 to wannan dan baiwa ne a cikin fagen karatu sai da malamai suka ce shi Ibn al-Qayyim idan ya zauna yana karatu a fagen da yake karatu suka ce cikin karatu bai san kowane karatu ba sai wannan karatun haka kenan yami ya goge a nan shi yasa kira shi da mufti al-firaq sannan kuma ba dole ba sai ahlus sunna suke masa fatawa hatta wasu mazahib suna zawwa su yi masa tambaya ta ilimi kuma ya ba su amsa daidai da abin da ya fahimta na ilimi kuma su ya dace da ra'ayin su karan kansu Shamsuddin wanda yake rana ce ta addini wanda wannan ba suna bace kunya ce wannan kunya shi ce Shamsuddin Abu Abdullah baban Abdullah yana dan da ake kira da Abdullah kuma abun mamaki shine wannan dan bai hito irin ɗiyan malaman zamani ba yayi baban daban shi daban ya gari babansa shi ma wanda imamu ne a fagen nahwu wanda idan kaga mutun na wasan nahwu to ba karami bane wannan ya karanci nahwu dan shi Abdullah kuma fiqhun ma babai ba Muhammad bin Abi Bakar sunan shi Muhammad dan Abi Bakar shi Ibn al-Qayyim kenan Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub dan Ayyub shi Ayyub ke shine imamul madrasatul jawziya shugaba na makarantar al-jawziya bi Dimashq al-qasr Dimashq al-mahrusa wata ke tsarariya radiyallahu anhu Dimashq yanzu tana ina kenan na'am tana Syria masha Allah to sai malin ya fara yace alhamdulillah godiya ta tabbata da Allah ma'ana yabo da godiya da jinjina sun tabbata da Allah kalmar alhamdulillah shamila ce da kowane irin yabo godiya da yabo su tabbatar wa Allah subhanahu wataala kuma huwa ahlul lidhalika shi Allah ya cancanta da a gode masa sai yake cewa sabata fi sahihil bukhari ya tabbata a littafin al-imam al-bukhari min hadisi abi huraira radiyallahu an daga hadisin abi huraira Allah subhanahu wataala ya kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare na cewa ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaa ma anzalallahu da'a ubani subhanahu wataala bai taba ayyuko bai taba sabkar da wani rashin lafiya ba shine adda rashin lafiya cuta illa anzala lahu shifaa fa ce sai da Allah ya saka masa da waraka ba wani rashin lafiya da Allah ya sabko a wannan kasar da Allah yake jarraba mutun da shi a duniya fa ce maganin sa yana nan ba sai da Allah ya turo maganin ko kun fahimta Allah bai taba turo wata rashin lafiya ba fa ce wannan rashin lafiyar yana da magani lahu shifa yana da waraka akwai makarin wannan rashin lafiyar wannan hadisin al-imam al-bukhari fitar da shi a cikin kitabu tib babi na ma anzalallah hadisi na 5688 Allah subhanahu wataala ya datar da mu sai yake cewa fi sahihi muslim saboda idan ana rancen hadisi ana fara kaddama al-imam al-bukhari akan al-imam muslim saboda al-imam al-bukhari wajen abin da ya shafi sina'a ta hadisi garan takhriji malami ne wanda ya kware a wannan fage duk da shi al-imam muslim dalibin al-imam al-bukhari ne shi imam muslim dalibin al-imam al-bukhari ne amma shi ma wajen harkar makanancin hadisi ba baye ba yufaddilunahu ala al-bukhari akwai inda ake fifita su akan al-bukhari ko mun fahimta to yake cewa fi sahihi muslim min hadisi jabir bin abdullah ya tabbata a sahihi muslim daga hadisin jabir dan abdullahi radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam likulli da'in dawa'un فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله النبي قال لكل داء دواء قوة توتا تنا دماغني قوة توتا لكل داء دواء وانا الجملة تنا خبرية كما تفيد على إنساء كما لمن بلاغة شكما الخبر الإنشاء وانا لا يحتمل أن تقول صدقا أو كذبا وانا صدقا نجسكر أبدا تنه كما لمن بلاغة magana ce wanda babu kunkuntu a ciki domin la yantiqu anil hawa in huwa illa kuma shi ne as-sadiqu al-masduq yace in li kulli da'in kowane rashin lafiya sai kashi asiga ta nakira wannan kira tu fi siyaqil tufid al-umum ya ka nakira a irin wannan zance ko tana nuna ta ga me komi ba wani rashin lafiya a duniya baki kowane irin rashin lafiya ne duk wani rashin lafiya a duniya na da magani yace fa idza usiba dawa'ud da'i idan aka dace da maganin rashin lafiyar to bara'a bi iznillahi sai a warke da iznin Allah subhanahu wataala ashe kaga shi magani mene ne dace ne ma so diwa za a ji a ta magani idan ba a dace ba sai ga wahalar ba ta zo karshe ba kenan zaka ga mutum zai ta jiya magani ya sha ya gaji da sha wanda yayi sha daya kuma ya samu sautin wannan rashin lafiyar saboda an dace da wannan abun to idan aka dace da maganin rashin lafiyar da ke da mutum to annabin Allah ce sai a samu kuma waraka daga wannan rashin lafiyar amma fa bi iznillahi shi shan maganin al-akhdh bil asbab ne ibn taymiyya ke cewa kuma al-akhdh bil asbab la yunafi at-tauhid wa mun fahimta ribo da sababi bai sanya mutum a ce bai da tauhidi bal ma labudda bil akhdh bil asbab wajibi ne mutum ya dinga riko da sababi kamar ba shan magani bane ke sanya mutum ya samu lafiya a garin daman Allah subhanahu wataala ne don haka idan aka dace da magani sai kuma a warke da izinin Allah subhanahu wataala sai ce wa fi musnad al-imam ahmad a cikin musnad kuma na al-imam ahmad min hadisi usama bin sharik an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga hadisin usama dan sharik daga shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi Allah yake cewa inna Allah lalle tabbas Allah subhanahu wataala lam yunzil dawa'an kaga yunzil dawa'an fi'ili ne wanda kamar yana da cikin af'al wanda suke dauka rufa a harko wanda ba mabni bane lil majhul fi'ili ne wanda idan aka zo gunsa saboda fi'ili ne mazidi bil hamza shi kuma fi'ili mazidi bil hamza a gun maluman sarf idan aka kara mu fi'ili hamza ya zama to misalin akrama idan zaka je mudari saboda zaka ce yakrimu ba sai ka ce yukrimu ko ku fahimta wannan kaida ce sarfiyya ta maluman sarf duk mai karatu sarf ya san wannan da an kara ziyaratu ma'ana ziyaratu harfin tadullu ala ziyadatil al ma'na kara harfi a cikin fi'ili yana kara nuna maka cewa ma'ana ta karu daga fi'ili ne nazala sai aka ce anzala ko kuma yanta anzala yunzilu masdaruhu inzalan sabkarwa wannan qadiya ce kuma sarfiyya ko to yace inna Allah allazi yunzil da'an Allah bai taba sabkar da wani rashin lafiya ba illa anzala lahu shifaa face sai da ya sauka masa da waraka ba wani rashin lafiya da Allah ya sabkar face wannan rashin lafiyar yana da waraka ana warkewa daga yesa alimahu man alima wanda ya sansa ya sansa wajahilahu man jahila wanda bai sani kuma bai sani ba ko ga shugaban halitta ko a cikin wannan maganar akwai balaga kware da gaske ka san shugaban halitta yafi kowa kwaiwa wajen iya zance iya zance da ku Allah ya bashi jawami'ul kalim akalma daya yanzu wannan da a ce maka irin su ibn tayyim ne ko to sai a rubuta littafi kanta alimahu man alima wajahilahu man jahila in aka zaka sai su dake sina'a ya mata sina'a balaghiya sina'a sarfiyya sina'a nahawiyya sannan kuma sai a dawo sina'a hadithiyya Allah ya datar da mu annabi Allah ya ce alimahu man alima wa jahilahu man jahila duk wani rashin lafiya a duniya a gano shi a labo ko kada a gano ai warakar maganin sa shi dai Allah ya saka da maganin sa kesawa a shekarun bala da cewa cutar sida bata da magani ko an ta wannan abu in mutum aga ce ya kamu da sida sai kuma a fare masa rakiya zuwa makabarta fakabbir alaihi arba'an li wafatihi wata baiwar Allah a kasar America ta kamu da irin wannan rashin lafiyar a irin kara bincike na addini sai ta yi karo da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam dake cewa habbatu sauda tana maganin kowane rashin lafiya banda rashin lafiya guda biyu tsuha da mutuwa Allah sai ta jarraba ko sai ta koma kasar Saudiya da zama ita je a haramin Makka kawai take amfani da habatu sauda take gama ta da ruwan zanzan tana sha sadaki watanni tana yi da ta dawo aka auna ta malam akai bincike ina ta kuma sanadiyar musulunta ta shiga musulunci kenan shi abun mujarrab ne wasu abun in ba a ganewa sai an gwada shi magani da mun dan gwaje ne kuma galibin ai a zamanin baya ba cika damuwa da likita ba duk da akwai likitoci akwai at-tibbun nabawi ba ne sai rubuce akan sa shi kansa ibn al-qayyim ya rubuta littafi at-tibbun nabawi likitancin annabi kazo kaga karatu daftar dakatoci malamin malamai shugaban ne baki dai bake ne ko kaje kaga karatu za a ce maka abu kaza yana maganin kaza kuma idan ka doka kai amfani da shi da iko Allah zaka warke su malamai sai zaka malamai wasu ka tsaya ne gida ba wasu daga cikin su ka gano sirrin abun yanzu zo dai ayi visit amma kan magani su iya hadawa Allah ya datar da mu wa fi lafdin awani lafazi man dalake cewa inna Allah lam yada da'an Allah bai taba dora wata shishin lafiya ba wata cuta a duniya illa wada'a lahu shifa face sai Allah ya dora waraka a wannan lokacin da aka dora wannan rashin lafiya duk inda aka dora rashin lafiya to akwai waraka a tattare da shi kaga kenan ashe duniya siyasar duniya da aka yi ashe a Demil Dizinev aka tawawantar da mutane aka so a rabu mutane da addinin su aka so a rabu mutane da Allah subhanahu wataala ta sabiyar coronavirus rashin ba a fanci su adda'u wadda wa'a bane idan an karanta sai a gano cewa ashe babu wani rashin lafiya a duniya wanda zai iya sanya har a liƙe masallacin ne babu saboda duk rashin lafiyar da ke da kai akwai magani sai dai ya za a sarrafa magani shine nan ne gizo ke saka wanda kuma nan mallan zai karantar da mu ya ake sarrafa ki maganin ayi amfani da shi yace inna Allah lam yada'a da'an illa wada'a lahu shifa'an aw da'an illa da'an wahid aw dawa'an ko wani rashin lafiya ko magani shifa'a shine waraka kalmar al-shifa ma'ana waraka Allah bai dora wani rashin lafiya ba face sai da Allah ya dora waraka aw sai annabin Allah yace ko kuma Allah ya dora masa magani wanda idan aka yi amfani da shi za a warke illa da'an wahida banda rashin lafiya guda kadan shi kadai ne tilo wanda baya da magani qalu ya rasulullah suka ce ya annabin Allah ma hu kusan sabai ba sa barin ta kwana saboda kokari gare su wajen neman ilimi ba su yarda su kwanda jahilci abinda ba su sani ba suna tambaya shi yasa lokacin da aka hana su tambaya malam Jabir suna Allah Allah wani ba kauye yazo daga kauye su ba shi kyauta su ce je annabi wajen annabi ka tambaye shi hukuncin ka da shi kuma da yazo kawai haka dai na kawai karara sai yazo shi annabi mu hukuncin ka to ana yi musu bi ana yi musu kauyawa a zamanin manzon Allah uzuri sai a bar sa kuma akan a masa tambayarsa suke amfani da shi ko mun bayyanta akwai waye gare su wajen karatu kadibirin su Abdullahi dan Abbas duk da annabi ya rasu amma bai bar tahiyya neman ilimi ba dangin annabi ne fa amma in ya san kana da karatun da bai da shi har zuwa yake kwana kofar gidan malami akwai malamu sahabban da yake zuwa karatu a gidansu sai yazo ana kura ana iska sai ya ruhi da bargos da riga sai yake ja ya rihi sai malamin ya fito sai ya ce da ka tura ka ai ce a ba a fito da malamai haka ai ce in ka ira bukatar ka ga bukaci fitowa sai a sha ai karatu amma a tada malami a tando shi hada mai kwana ce ba za mu yi ba mu saboda su san kimar karatun a bashi karatun kuma ya koma ya ce ai da an kabar mun zo gida ya ce ina karatu zo mai ake baya zuwa haka wani yake fada ma wani shugaba lokacin da shugaban ya ce sarki ne ya ce yana son akramaka Allah ya dinga zauwa gidansa na masa karatu ya ce to in karatu ne ko za a yi na Allah ko zauwa ake a neme shi amma kuma in mulki za a nuna muna to sam'an wa ta'atan ba yadda muka iya yi da haka yake suka ce ya annabin Allah wani rashin lafiya ne wannan kala sai annabin Allah ya ce alharam shine tsuha baya da magani ashe shi ma tsuha rashin lafiya ne kenan ko kun bayyanta tsuha rashin lafiya ne saboda mutum ba zai samu karsashi ba kasala za ta yawaita a jikin mutum ba kwari yake sanya wasu abubuwan ba zai iya yi ba daga tsufa rashin lafiya ne ko mun bayyanta shi yasa annabin Allah ya yi mana ishara a hadisi ingantacce da Tirmidhi zai fitar da shi cewa muri kurciye mu kafin tsufa ya tarar da mu yake cewa hadha hadisun hasan wannan hadisin Imam Tirmidhi zai fitar da shi yace hadisun hasanun sahih cikin malaman hadisi baki daya kaf ba malamin da yake yawan kawo wannan sigar shi da kansa yace hadisun hasanun sahih sai Imam Tirmidhi gabaɗaya malaman hadisi kaf a tarihin malaman hadisi wanda zai kawo hadisi kuma ya takharijin hadisin sa da kansa sai Imam Tirmidhi yace hadis ya bashi lamba yace wannan hadisi in hasan ne ya fada in sahihi ne ya fada in kuma da'ifi ne duk da wasu lokaci su albani suke illanta su ta hadisi kaza na Tirmidhi ya kawo shi da'ifi ne ko kuma yayi shiru akan hadisi sai su ce ai su allala shi imma da'if wa imma hasan da haka ba wani rashin lafiya a duniya ba ce yana da magani malai ce wa hadha ya ummu adwa alqalb wannan ya kunshi dukkanin rashin lafiya na zuciya ya ummu ya hade ai yashmul ya hade adwa alqalb rashin lafiya ta zuciya ashe ana son a nuna mana cewa rashin zuciya tana rashin lafiya kaga irin misalin irin rashin lafiyar zuciya irin hasada keta zalunci da sauransu ko da girman kai duka abu ne wanda yake fitowa daga mi zuciya kuma rashin lafiya ne kuma bal ma rashin lafiyar zuciya shi ne mafi haɗari da kuma shiga cikin matsala bisa rashin lafiya na gangar jiki da a ce zuciyarka ta samu matsala to gwara gangan jikinka ya samu matsala ba mu bayyana da ka samu rashin lafiya ta zuciya to gwara ka samu rashin lafiya na gangar jiki yace to wannan ya haɗe dukkanin rashin lafiya na zuciya irin su alhiqidu da su albuhudu su duka abu ce mashin lafiya ne na zuciya war ruh da kuma gangar jikin mutum yawan kasala da sauransu ko kaga mutum ya kasa gane kansa da duka wannan rashin lafiya ce ruhiyya mutum ya kasa gane jikinsa sai da sani me yake masa dadi wannan shi baya jin wani abu dai haka na ciwo a guri kaza amma yana jin dai baya da lafiya to wannan matsala ce ta ruhi ta gangar jiki wal badan da kuma jikin da kansa gabobin jiki wa adawiyata hada kuma maganinta wannan duka ya kusa ashe duk kowane rashin lafiya ne na ciki ne na ruhi ne na gangar jiki ne ko na zuciya to kowane rashin lafiya akwai maganinsa idan misali irin rashin lafiya wannan na hushi ai shi ma rashin lafiya ne ko yawan hushi menene rashin lafiya ne mutum ya zamanto da yawan hushi rashin lafiya ne manzo Allah rashin lafiya ne nami na zuciya matsala ce ta zuciya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan shi hushi wato wani fai'i ne daga shedan wanda idan ya samu mutum to kai arwalla shine maganin hushin daga lokacin da kai hushi to kai arwalla to zaka samu warkar wannan rashin lafiyar in kuma kana tsaye to ka zauna in kana zaune ka kwanta in kana kwanta ne to tashi daki shikenan haka malamai suka faɗa Allah ya dace da mu to da kai wannan kuma saka ga abin ya tafi saka ga rashin lafiyar naka ya gushi malai ke cewa wa qad ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam al-jahl da'un wa ja'ala su'al al-ulab dawa'ahu su'al al-ulama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya jahilci rashin sanin abu da'un rashin lafiya ne sai kuma annabi ya sanya maganin wannan rashin lafiyar shi ne tambayar malamai ko baita ashe jahilci shi kashi menene rashin lafiya ne sai sa wafi shi yasa mai taga ce wal jununu fununu au ga kala kala ce shi ma rashin lafiyar shi ma rashin lafiyar durubun ne kala kala ne ko kun baita wallahi almusta'an yace farawa abu daud fi sunanihi Imam Abu Dawud ya rubuto a cikin sunan kinsa Isa bin Ashasbo bin hadisi Jabir bin Abdullah daga hadisin Jabir dan Abdullah radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda kale yake cewa kharajna fi safarin munyita a cikin wani bulaguro fa asaba rajulan minna hajarun sai dai daga cikin dutse ya fado masa shine fa asaba minna rajulan hajar sai dai daga cikin dutse ya fado masa fashajjahu fi ra'sihi sai ya fasa masa kai sahabban annabi ne suke tafiya a wani bulaguro sai dutse ya fado ma dai daga cikin su sai kansa ya tsage ko mun fahimta sun mahtalama ya kwanta barci kuma bisa tsotsai sai ya mafalki ya ga ruwa gaban sa yanzu mi zashi wanka to fasala ashabahu da yake bai da ilimi akai bai yi ba sai ya tambaye abokanan tafiyarsa faqala sai ya ce hal tajiduna li rukhsa yanzu fatawa nake so shin za ku samu min wani sauki sassauci kun ga irin halin da nake ciki na na samu tabuwa akai buguwa rauni akai na yanzu shin zan iya yin taimama a madadin nayi wanka qalu sai suka ce ma najidu laka rukhsa ay ma annafiya ay la najidu laka rukhsa ba wani sassauci babu dama kuma dai kaga wankan dai sai kai to kuma ba za a ibada ba ai wanka ba ko wa anta taqdiru ala alma'i alhali kana da ikon kai wanka da ruwa inji wasu malamai a wata ruwa ya fassara wa anta taqdiru ala alma'i alhali akwai ruwan arwan da za ka yi wanka fassara guda nawa kenan taqdiru ala alma kana iya kai amfani da ruwa domin akwai halatu kinda mutum ba zai yi amfani da ruwa ba ko to shi yana iya yin amfani da ruwan to ko akwai ruwan misali iya kasance mutum ba zai iya ba sai ya tsaimama wa an taqdiru ala alma kuma ga ruwan inji wasu ga ruwan kace kai taimama ai ana yin taimama ne idan babu ruwa a fa'inta suke nan daga faghtasala wannan bawo Allah sai yayi wanka famata sai sai rasu sai mutu yana wanka sai rasu ka shiga kai to tun akwai jinwa kuma sai ran mutu sanadiyar ajalinsa sai ya mutu hankalinsa sai ya tashi hankalinsa ya tashi falamma qadimna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidhalika lokacin da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ukhbira sai suka baiwa manzon Allah labari bidhalika da abin da ya faru cewa kaji kaji mun yi tafiya wani janaba ta kama sa kuma kafin wannan janabar ya bugu akai har ya tambaye mu fatawa shin zai iya yin amfa zai taimaka mu a madadin ruwa yayi wanka muka ce ina ba dama dole sai yayi wanka to annabin Allah ne dalilin yin wankan ya sanya shine silar rasuwarsa faqala sai annabin Allah yace qataluhu la ilaha sun kashe shi qatalahumullah Allah ya kashe su annabi ya ce qataluhu sun kashe sa a suka ce wannan annabi ya faɗi wannan ne lil jazari dan tsoratarwa kada ka sake faɗin abin da baka da ilimi akai ko kun bayyana saboda fatawa da tambaye su kuma sun rinjaye shi maganar mutum su sufi sa yawa daka dole yayi amfani da ra'ayinsu kuma yayi wankan ya jayo dalilin rasuwarsa sai manzon Allah yake cewa ala sa'alu dan mi ba ku tambaya ba ai limaza lam tasalu dan mi ba ku tambaya ba izlam ya'lamu lokacin da basari ba wato da suka zo kansu to ba su suka yi tambayar ba sa suka yi akai musu tambaya saboda sun tsorata kwarai to ga su wani sun yi kaza yace qataluhu qatalahumullah sun kashe su Allah ya kashe su ala sa'alu dami ba su yi tambaya ba idan lam ya'lamu a lokacin da su ba su san wannan abun ba fa inna ma shifa'ul iyyi su'al annabi yace ai ku sani maganin jahilci al'iyyi bi ma'ana aljahl fa inna ma shifa'ul iyyi as-su'al maza ce warakar jahilci shine ma watan tambaya duk abun da baka sani ba to kai mi ka tambaya fa inna ma yakfihi an yatayammam maza ce ya wadatar masa ya taimama ai taimama ta kadai ta wadatashe shi wa ya'siru aw ya'sib ala juhuhi khirfatan sai ya daure jimuwarsa inda ya jimu da kyalle summa yamsahu alaiha sai yayi shafa a kanta wa yaghsila sa'ira jasadihi ya kuma wanke sauran jikinsa wanda wannan zancen wasu daga cikin malumin hadisi suka ce fa innama shifa'ul iyyi su'al fa innama yakfihi an yatayammamu daga nan annabi ya tsaya wannan ziyara ce a cikin wasu hadisi wasu malumin suna ganin jumla ta baya bata inganta daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba a gashin wannan maganar malamai suka fiddo wata ka'ida fiqhiyya cewa hukuncin wanda ya jimu mutum ne ya jimu har ta kai aka yi masa fasima to yanzu zai iya ko kuma ba a yi fasima ba amma dai ya jimu to ya wajen arwala ko wajen wanka ya zashi ko suka ce abinda zashi shine kawai zai yi wanka amma dai in yazo wajen wannan jimuwar to sai ya ketare ko kun bayyana zai yi wankan ko zai yi arwalar amma idan yazo inda jimuwar take in zai iya shafa sai ya shafa idan ba zai iya ba sai ya ketare hurin ko suka ce a'a shine gaba ɗaya taimama zai taimama ne tunna badala ita a taimama badalan min alwudu'i kamar ekibalan ne ta arwalla idan mutum ba zai yi arwalla ba sai ya mi sai ya taimama wasu ka ce a'a yajma'u bainal wudu'i wat tayammum yajma'u bainal wudu'i wat suka ce zai hada taimama da arwalla huri guda amma dai malaman sun roshe wannan kauli na karshe shine cewa in zai iya yin arwallar ya shafa ba zai tabi ko ba zai tabi ba dole ba sai ya wanke ya shafa ba ne in kuma yaga ba zai iya ba to dama ai wa ma ja'ala alaikum fi dini wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ba tsanani a cikin addini sai mutun yayi tuma masa kawai ta wadatar masa wallahu ta'ala a'lam haka annabin Allah yake cewa shi dai al'i ni al'i muka ce jahilci. To maganin warakar jahilci shine tambaya. Tambaya shike sanya mutun ya gano abin da bai sani ba. Malace fa akhbara sai manzon Allah ya bada labari annal jahala da'un, cewa jahilci rashin lafiya ne. Jahilci menene? Rashin lafiya ne. Wa anna shifa'ahu as-su'al, warakar jahilci shine tambaya. Idan baka karanci abu ba to ka tambaye fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ku tambaye ma abuta sani in har ba kwa da ilimi akan abun sai kai tambaya. Kuma shi tambaya abu ce da ake da bukata. Kaga Qur'ani ciki ke yas'alunaka ko ana tambayar Annabi sahabbai ne fa yas'alunaka. Kaga in abun ce ai sun shi kunkudi karatun, kuma duk da bayin rasulullah manzo Allah sallam za a dawo irin su Umar dan Khattab, irin su Abdullahi bin Mas'ud, irin su Abdullahi bin Abbas, irin su Jabir dan Abdullah, suke tattakowa su zo gidan manzon Allah gun Aisha radiyallahu anha wa ardaha. Sai Aisha fatawa muke nema ta daure muna, in ka su gaba su mun kasa yin ba, menene hukuncin kaza da kaza? Ta ce ga abin da yake kuma a wace wurin ka zauna ba ka tambaya, ka dinga karatu, in ba ka karanta ba ka tambaya, in baka sani baka tambaya. Shi ne maganin fatan maganin jahilci. Zaka min hadhihi min hadha alhadith nastafid fa'idatan, cewa a rashin lafiya shina da yawa kware da gaske. Zaman banza rashin lafiya ne, eh, gwaburanci rashin lafiya ne. Ba ga bane maganin gwaburanci mi yayi yin aure. Shi yasa duk gwaburan da yake ya shekaru bai aure ba, to in yayi aure zaka ga ya warke, sai ga haƙi ba za mu yi zashi, zai dan dire ya dan baje, zaka shi ya dan bulbul ba sha Allah. To Allah ya datar da mu. Malace wa qad akhbara subhanahu anil qur'ani annahu shifa, haqiqan Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labari akan alqur'ani cewa shi shifa'un waraka ce. Ashe shi alqur'ani shifa'un waraka ce. Fa qala ta'ala, sai Allah yake cewa walau ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'ajamiyyan laqalu laula fuslat ayatu a'jamiyyun wa arabi qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifa. Ubangi subhanahu wa ta'ala yake cewa walau ja'alnahu qur'anan, da mu su Allah mun sanya shi abun karatu wannan alqur'ani a'jamiyan, ya kasance ba da yaren larabci ba, to shine a'jami, abinda duk yaren da ba larabci ba ajami ne. Ku kun fahimta? Duk yaren da ba larabci ba ajami ne. Duk yaren da ba larabci ba ajami ne. Kaga haka Hausa mu ce ajami ce, Faransanci, Turanci, duk ajami ce ko? Hillanci da dukkan su ajami ce. To Allah ya ce da mun sanya alqur'ani a'jami, ya zo da harshen da ba larabci ba, kuma kakai mamaki da an ce maka duka ajami ne. Hatta annabawan Allah duka annabi da wani ba larabi ba sa da yawa. Cikin annabi cikin manzanni guda 113 duka manzo na wani larabawa, in ka fita shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam sewa ba sa kilgagu ne, zaka yi kilgisu da farcen ka farantan nan naka. In ka fita shugaban halitta ni dai na fita nawa. Suwaye Laraba? Akwai Annabi Salih, akwai Annabi Shu'ayb, akwai Annabi Isma'il, wannan su ne Larabawa. Daga cikin annabawan ba su ne Larabawan. Annabi Ibrahim ba Larabe ba ne. Kalmar Ibrahim ma ba Larabci ba ce, asalin ginta ba Larabci ba ce. Kalmar Isma'il ba Larabci ba ce, kalmar Ishaq ba Larabci ba ce, kalmar Yaqub duk ba Larabci ba ce. Dukkaninsu duk ba Larabci ba ne. Mala Isma'il, wannan Isma'il kin nan ba Larabci ba ne. Ma'anar Isma'il ai Abdullahi bawa Allah. Kamar da ma'anar Maryam shi ma ba larabci ba ne. Ma'anar Maryam Amatullah baiwar Allah ba larabci ba ne. Ko mun fahimta? Wannan hikima ce rabbaniya. To Allah ya ce law ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan, da mu su Allah mun ga dama muka saukar da qur'ani ya kasance a hayaran ajimanci, laqalu da su sun faɗa kafure da makiya Allah, laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabi, dami ba rarrabe ayoyinshi ba, akai wasu larabci akai wasu ajamanci, dami ba kawo larabcin ba, da an yi shi ba alharshen larabcin ba, to da su larabawan nan maka kafurai Qurayshawa a wannan lokacin da sun ce me yasa Allah bai cakuɗa ba, aka haɗa lang guda biyu. To menene hikimar Allah ta zaɓan larabci a cikin a cikin lugat ta duniya baki daya. Kuma bangaren malaman lugha sun tattauna akan shin larabci shine lugar ula da aka fara tattauna ta a duniya? Annabi Adam da wani yare yayi magana. Wannan malume sun tabuguwa a wannan fagen. Masala ce ta malume sai mu musu kayan su. Eh Allah ya ƙara girman kwana da nisan ilimi. Sai mu bar musu kayan su. To kan masalar lugha ta fari da aka fara hadisi, aka fara magana da ita, masala ce khilafiyya. Malume sun yi buguwa akai. Annabi Adam da wace langaye magana. Ita ma sun tattauna akai. In ka karanta tafsirin Qurtubi farko cikin kisar Annabi Adam a Bakar ya kawo wannan zance kuma dole zai karanta lisaniyat. Harakan langa a larabci a jami'a ku zai karanci wannan abun. Azu da ce hikimar Allah a dokar larabci saboda duk cikin yaran duniya gaba ɗaya kaf ba langa mafi fasaha da take da fasaha kamar larabci babu lugha yare wanda yake cike da fasaha kamar lugha ta larabci. Ko kun san a larabci zaka iya samun abu da suna fiya dari? A larabci zaka iya samun kalma sunan abu guda sai a kira shi da suna dari. Yanzu je ka karanta me yake da suna littafin wannan na yana kan haiwanat namu ta suna littafi amma akwai haiwanat gaban sa mujalladi hudu ne ya kawo sunan zaki sai ka kusan suna dari. Idan kana karanta irin su balaga ko wannan kusa wabiha sai aka maka sunan takobi sun yi 10 sunan takobi wanda a yare na duniya larabci kawai ke da wannan abun. Kuma kai bincike a duniya a cikin lugat babu lugar take da dial take da abu guda biyu a kai tsaye sai larabci ko akwai? Babu. Yanzu zaka ce rajulani rajulun mufrad ne ko mutum daya, rajulani mutum biyu, sai ka ce rijalun mazaje. To da faransai in zaka tashi ta ambatawa sai dai ka kawo kalmar de ba su da shi. Haka a ingilishi babu da. Haka a hausa sai ku ce mutum biyu, mutum kaga. Amma kawai a larabci kawai shi kadai ke da dil a akwai mumayyizat na lughal arabiyya akan sauran lughat. Haka saboda kasancewar shi lugha afsah, lugha mafi fasaha, kuma za a faɗa maka kalma sai ka ta shuruhu akan ta. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala sanya alqur'ani balarabi. Allah ce kul ka faɗa da su huwa lil ladina amanu, shi alqur'ani na masu imani ne, wanda suka yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ne. Hudan shiriya ce, yana shiryarwa, sannan washifa kuma waraka ce. Ashe waraka ke da kai a cikin alqur'ani mai girma. Yace wa qala wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahma wa rahmatun lil mu'minin. Allah ce muna sabkarwa waraka daga alqur'ani mai girma, abin da ke da kai cikin alqur'ani. Min huna lil bayan al jins wa nunzilu min alqur'ani, muna sabkarwa daga alqur'ani ma huwa shifaa'un, abinda ya kasance waraka, wa rahmatun da kuma tausayi, lil mu'minina da masu imani. Ashe qur'ani gaba dayansa waraka ce, gaba dayansa menene? Waraka ce. Wanda a wani sati in Allah ya kai mu zamu zo akan wata sura kare cikin alqur'ani mu ji irin warkokin da take yi. Wanda shi ibn al-qayyim ke cewa ya jarraba wannan maganin kuma ya ga biyan bukata da dacewa. Ci gaba dai qur'ani tun daga farkon sa har ƙarshe dukkanin sa waraka ce. Ba a cewa wani bangare ne kawai yake waraka ko wasu surori ko su ayoyi, a'a gaba dai alqur'ani gaba dai sa waraka ne. To kuma anan ya kamata mu kwana, kuma Malam Jabir sai mu kwana a wannan gabar, sai mu tashi akan qadiya ta maluman larabci, maluman nahwu, mu bar musu qadiya su sai wani sati in Allah ya yarda. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a karatun da muka yi, kurakurai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe mana. Muna tawassuli sunayen Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah subhanahu wa ta'ala ya warkar da mu duk abin da yake damuwar mu na rayuwa, na ruhi, na zuciya. Ubangi subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da taimakon sa, ya iya muna da iyawarsa. Fa khairul kalami ma qalla wa dalla. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.